Jackson.
Are you a friend at Fatima and Mata. Kullin nake tunanin ki, kuma kin san ba na ƙarya. Kullin nake tuneman ki, kuma kin san ba na hutu. Soyayya ya sa ni neman ki, masoyiyata. Soyayya ya sa ni neman ki, na baki gata. Fine girl no pimples, say they dimple, kuma ga ke simple, rabin zuciyata. Fatima, yar mama Fatima, yar mama Fatima and Mata. Fatima and Mata.
To Fatima and Mata, watu ergata, naweza manata, fly the NASA, we're not the massa. Tarbiya prim papa, abumba bula lat. To adikicheneche, abikicheneche. And when they see you pass, adikicheneche. Slow down, calm down, namutu, man down. Can't wait for the day, teneneche, calm down. Bandage, awia, baby, ke lalabani. Nanama akuya, danger, amba wasani. Dumb R, classic, rapper, tire the same. On the piano, magic thing.
Fati, Ermama, Fati. Fati, Ermama, Fati.
Fatima and Mata.